lura da yadda kai da kawon makiyaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ke zama wata hanyar yada cututtukan dabbobi a tsakanin ƙasashe, yasa kungiyar sai da yawo kullo da kamfan allurar rigakafin bisashe akan iyakokin ƙasashen mambobinta. Dalili kenan bayan kammala zagayen kamfan da aka gudanar a baya-bayan nan a daukacin yankin Afirka ta Yamma. Likitocin dabbobi da wakilan kungiyoyin makiyaya suka haɗu a birnin Yamai don bitar waɗannan ayyuka.
Sunana Dr. Alheri Ibrahim Sanchi, Director of Veterinary Services, Kebbi State, Nigeria. Akwai rigakafi da ake ma dabbobin nan a kowane shekara. Wannan taro yakan zo ne kowane shekara domin a dubi target da aka yi setting domin kauda wannan cuta zuwa shekara ta 2030. So taron nan yana so ya duba ne wannan rigakafi da aka shata cewa za a yi, wani nasara aka cimma, da wasu matsaloli kuma aka gani, sannan wasu hanyoyi za a bi domin a magance waɗannan matsaloli da aka cimma.
Makiyayan ƙasar Ghana na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kuɗar cututtukan da ake hangen daƙile yaɗuwarsu a yankin sai da yawo. Wakilin su a wannan taro, Imam Hannafi Sandai, ya fayyace girman wannan matsala a ƙasarsa.
Cututtuka ne guda biyu wanda aka san su da CBPP. Wannan cuta ne na ainihin shanu, kuma cuta ce wanda take kama kirjinsu, wanda yake kuma gaskiya yana yawan kashe dabbobi a Ghana. Haka za mu iya cewa kowace shekara a CBPP wannan cutar na iya kashe shanaye, misali kashi 20 daga kashi 100. Wannan kuma akwai cuta wanda ake kira PPR, shi kuma ainihin na kananan dabbobi, awaki haka, ainihin raguna, shi kuma haka nan ne yana kashe dabbobin sosai kowane shekara.
Tasirin rigakafin da aka shirya a baya ya haifar da walwala a wajen makiyayan da abin ya shafa, saboda haka suke ganin buƙatar ɗorewar wannan tsari na kungiyar ECOWAS. A cewar Suleiman Jibril, wani mai halartar wannan zama daga Togo, idan so samu ne zai kyau a faɗaɗa irin wannan tsari zuwa sauran sassan Afirka.
Dole sai a sa likitocin dabbobi da mu jami'an makiyaye shanaye, mu muna cikin ƙasashe 12 ECOWAS zuwa Central Africa, Al-Chad. Don in ba a samu mu kungiyan dabbobin ba, akwai wuya a yi nasara, don mutaninmu ka san masu kiwon dabbobi in ba mu wanda mun zama shugaban su, muna gaba, muna masu magana. Don ba su san likitocin dabba kaɗai ba, sai mu muna gaba. In sun ga mu yi magana sun ce wallahi lalle gaskiya ne abin nan yana da kyau, zai tanye su ciwon ya kare cikin ƙasashen mu Afrika na yamma.
Taron yaki da annobar cututtukan dabbobi da ya gudana a shekarar 2022 a birnin Abidjan ne ya kullo da tsarin kiran irin wannan haduwa ta bitar kamfan allurar rigakafi lokaci zuwa lokaci, domin ƙara inganta wannan tafiya ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen sai da yawo. A wannan karan, bayan shafe kwanaki hudu na musanyar bayanai, tawagogin na likitocin dabbobi da shugabannin kungiyoyin makiyaya za su bullo da sabbin shawarwarin da za a gabatar da su ga gwamnatocin ƙasashen Afirka ta Yamma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.